This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Aisha da kanin labarai.
Yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois, masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron. A rana na farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayan su kan yakin Gaza da sauran batutuwa. Isra'ila ta amince Amurka ta tsoma baki a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita bude wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Sannan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce burin dakarun kasar shine lalata kayayyakin da za su taimaka wa Russia a yakin ta da Ukraine.
A cikin shirin za ku ji cewa
are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Shugaban kasa Joe Biden kenan yake jawabi a wurin taron Democrat na kasa da aka fara a jiya Litinin a birnin Chicago. A cikin shirin za a kuma ji cewa mahukunta a jihar Gifar Jamhuriyar Niger na ci gaba da karɓar 'yan Boko Haram da suka tuba suka mika wuya. Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, wanda yau shirin zai duba batun mu'amalar malamai da 'yan siyasa a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois a jiya Litinin, inda manyan zababbun 'yan Democrats wasu jerin mutane suka gabatar da jawabai don nuna goyon bayansu ga mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar jam'iyyar Kamala Harris da abokin takararta Tim Walz. Masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar na Democrats na ƙasa. A ranar farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin Gaza da sauran batutuwa. Jami'ai a Chicago sun ce za su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Masu zanga-zangar sun ce manufarsu bata sauya ba tun bayan da shugaba Joe Biden ya janye daga takarar. Sannan jam'iyyarsu ta yi maza ta marawa mataimakiyarsa Kamala Harris baya, wacce a bisa doka za ta amince da tsayar da ita a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a wannan makon. Masu fafutuka sun ce a shirye suke su jaddada sakonsu na neman ci gaba a gaban jigajigan shugabannin jam'iyyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa da yammacin jiya Litinin a Tel Aviv cewa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da tayin Amurka na shiga tsakani a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza, don haka yanzu Hamas ce ta rage ta amince. A halin da ake ciki kuma ana sa ran ci gaba da wani aikin rigakafin cutar shan inna a Gaza ba kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen watan Agusta da Satumba, duk da irin sakamakon da zai biyo bayan tattaunawar yarjejeniyar tsagaita bude wuta. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ake jira ita ma ta amince, sannan da taimakon masu shiga tsakani wato Misra da Qatar da Amurka za su haɗa ƙarfi domin kammala shirin. A cewar Blinken ga manema labarai ba tare da bayyana ko an duba bukatun da kungiyar mayakan Hamas ta gabatar ba. Ziyarar Blinken karo na tara a gabas ta tsakiya tun bayan barkewar rikici a Gaza cikin watan Oktoban 2023 na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka, Misra da Qatar suke yunkurin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma sako mutanen da ake garkuwa da su. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Litinin cewa kasarsa ta samu cika burinta tare da kai hare-hare na kimanin makonni biyu zuwa yankin Kursk na Rasha, lamarin da ya samar da wata kafa da za ta kare kanta daga hare-haren Rasha da zamar wato da damar zirga-zirgar dakaru daga kan iyaka zuwa cikin Ukraine. Zelensky ya ce mun fara cimma burinmu. A wani harin bazata Kyiv ta aike dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga wannan wata na Agusta. irin shi mafi girma da Ukraine ta kai tun bayan da Moscow ta fara mamayar ta gadan-gadan a Ukraine a watan Fabrairu 2022 yayin da dakarun Ukraine suke fafatawa a yankin gabashin kasar Kyiv ta kuma shaida cewa kutsawa cikin wani yankin Russia dabara ce da za ta tirsasawa Moscow ta amince da yarjejeniya cikin adalci idan nan gaba aka nemi zaman yin sulhu tsakani don kawo ƙarshen yakin duk da cewa yanzu haka babu ko ɗaya daga cikin biyun da aka shirya yi Ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sabbin sojojin Russia a yankin Kursk sai dai kuma a yankin gabashin Ukraine dakarun Kyiv ba sa samun nasara kamar a Kursk To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a jiya Litinin ne aka bude babban taron jam'iyyar Democrat na kasa inda wakilan suka kare tabbatar da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris yar takarar shugaban kasa da Tim Walz mai dafa mata baya a matsayin mataimakin shugaban kasa. Shugaban kasa da jigajigan jam'iyyar da wakilai daga jihohin Amurka da suka taru a Chicago a jihar Illinois sun yi jawabi akan karfafawa 'yan jam'iyyar da su yi aiki tukuru domin samun nasara a zaben na ranar 5 ga watan Nuwamba. A farkon jawabin nasa, shugaban kasa Joe Biden ya kira ga wakilai yana cewa
"Are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America?" Let me ask you, are you ready to
Shin kun shirya ku zabi 'yancin kanku? Shin kun shirya ku zabi demokradiyya? Shin kun shirya ku zabi Kamala Harris? To wannan shine abin da yafi dace muku da duk wani abin da za ku yi a ranar zabe. Shugaba Biden ya tunazar da mahalarta taron cewa kada su manta abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 inda aka samu bore wanda ake zargin tsohon shugaba Donald Trump da ita magoya bayansa. Joe Biden cewa yake
There is no place in America for political violence.
Yace babu wani gurbi na tashin hankalin siyasa a Amurka don haka ina kira gare ku ku maida hankali ku zabi zaman lafiya kar ku je ku fada a hannun wanda bai ci zabe ba amma yake kokarin ya murƙa zaben uwar gidan tsohon shugaban kasa Bill Clinton Hillary Clinton kuma tsohuwar yar takarar jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2016 ita ma ta gabatar da jawabinta tare da yabawa Joe Biden da irin dattaku da ya nuna da ya janye daga takarar Ga dai Murtala Faruku sanyin na da fasaran wasu muhimman kalaman nata.
Kamar yadda aka aladanta an bude babban taron na Democrats ne tare da jawabai, sakonni da kuma matsayar delegates daga wurare daban-daban kan tsayar da yar takarar ta shugaban kasa da mai mara mata baya. Tsohuwar yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka gabatar da jawabai a ranar ta farko. Inda ta mai da hankali kan halaye ɗabi'u da ƙwarewar da suka sa yar takarar jam'iyyar Kamala Harris ta fi cancanta da shugabancin ƙasar. Ta ta'allaka fafutukar ta Harris da gwagwarmayar da ta yi a matsayinta na 'ya mace tana mai cewa su biyun sun nuna irin yadda mata a Amurka suke gwagwarmaya wajen samawa al'umma 'yanci.
I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, keep going. Shirley and Jerry would say, keep going.
Clinton wadda ta sha kai a hannun Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben na shekara ta 2016. A cikin jawabin nata, ta cicciki Trump ɗin da ke neman wa'adin mulki na biyu a zaben na bana, musamman kan manufofinsa da ta bayyana a matsayin na biyan buƙatun kai a maimakon ƙasa a lokacin wa'adin mulkinsa na farko.
Of my life and the history of our country is that progress is possible but not guaranteed.
Tace labarin rayuwata da tarihin kasar mu shine ana iya samun ci gaba to amma ba tabbas dole sai mun yi fafutukar samun nasara kuma babu gajiyawa a kowane lokaci akwai zabi shin za mu yi gaba ne ko kuma za mu dawo baya Hillary Clinton, matar tsohon shugaban kasar Amurka Bill Clinton, wacce ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka a lokacin mulkin Barack Obama, ta amince tare da bayyana goyon bayanta ga takarar Kamala Harris tun ranar da shugaba Joe Biden ya bayyana janyewarsa daga takara, tare da nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa. Jawabin shugaban kasar Joe Biden ne ya rufe zaman taron na farko, inda ya jaddada cewa Matsayarsa ta janyewa daga takarar zaben tana da nasaba da kishin ƙasa da kuma kare muradun ƙasa. A rana ta hudu kuma ta karshe ne ake sa ran Kamala Harris ta yi jawabin amincewa da tsaye da ita takarar shugaban kasa. Amma kuma kafin nan manyan shugabanni a jam'iyyar za su gabatar da nasu jawaban cike da tsohon shugaban kasa Barack Obama da ma dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandamin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ana ci gaba da yunkurin ganin cewa an kai tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da ke bukatar agajin gaggawa. To sai dai kuma babu wani motsi akan batun tattaunawar sulhun da aka da zai kai ga tsagaita bude wuta domin har yanzu dakarun sojin Sudan SAF sun kiso aika wata tawaga a zaman tattaunawar sulhun da Amurka take jagoranta a cewar wani jami'in Amurka. Jakadan Amurka na musamman a Sudan Tom Perello ya faɗa wa manema labarai a wani taron da ya gudana a Geneva jiya Litinin cewa la'akari da munin rikicin na Sudan wasu tawagogi daga Majalisar Dinkin Duniya kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta AU Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa suna ta aiki akan batutuwan da suka shafi agajin jinkai da kare fararen hula babu dare ba rana. Perillo ya ce aikin da suke yi yana tasiri duba da cewa sojojin Sudan sun amince za su bude kan iyakar Adre zuwa Chadi wanda zai bada damar shigo da kayan abinci da sauran kayayyakin bukatun jinkai zuwa yankin Darfur da yakin ya daidaita. Yace tare da masu aikin jinkai masu dimbin yawa da kuma takwarorin mu masu aikin diplomasiya a fadin duniya a halin yanzu muna wata gabar da za ta kai ga bude kan iyakar Adre inda daruruwan manyan motoci za su samu damar shigowa daga nan zuwa gobe. A zahiri samun irin wannan yakan dau tsawon makonni ko ma watanni. Ya kara da cewa abinda wannan yake nufi shine za a fara ganin ana kai abinci da magani a wurare kamar sansanin 'yan gudun hijira na Zamzam inda sama da mutane 4000 suke fuskantar yunwa da rashin abinci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Yankin Difa da ke gabashin Jamhuriyar Niger yanzu haka mahukuntan jihar na ci gaba da karban tubabbun mayakan Boko Haram waɗanda suka mika wuya a wani mataki na saka su a cikin al'umma bayan horar da su ta hanyar sauya musu tunani. Waɗannan tubabbun mayakan dai a halin yanzu suna gudanar da mu'amalan zamantakewa tsakaninsu da al'umma. Daga jihar Difa, wakilin muryar Amurka Haru Sulai Rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jihar Difa da ke tsakanin iyakokin Najeriya da ƙasar Chadi, jihar ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba gaggabci daga mayakan Boko Haram a shekarun baya. Lamarin da ya haifar da mutuwar fararen hula da suka hada da mata da yara ƙanana da basu ji basu gani ba. Da haka yasa wasu da dama suka bar matsugunansu na asali domin neman mafaka a waɗansu sassa na Jamhuriyar Nijar, yayin da waɗansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin ƙasashen tafkin Chadi. Idan za a iya tuna a jihar Difa, rikicin ƙungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara ta 2015, inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shuɗe suka ƙuduri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram. Bayan fara cimma wannan yarjejeniyar, ƴan ta'addan sun fara mika wuya ne a shekara ta 2016, nan take aka kuma ci gaba da mika su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. A wani mataki na canza tunaninsu don ganin sun zama mutane na gari a cikin al'umma. Yayin da a shekara 2019 kuwa mahukuntan jihar Difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabbun zuwa ga hannun 'yan uwansu. Malam Kyari Ari na zama ɗaya daga cikin tubabbun farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar aje makamansu a jihar Difa da kuma har yanzu ke zaune Salim Alum a cikin al'umma.
Muna neman da agajin Allah wajen gwamnati kawai da ya taimake mu ya ba mu kuɗin jari da mu shiga kasuwanmu. Mukama sana mu muce gaba insha Allah rabar nan gaba cikin Niger tashin hankali da wani masallawan ga insha Allah mun rago da su abinda su ragowa baya ma insha Allah muna yi mu kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu mu ne mun san bakin zaren
shin koyi al'ummar jihar ta difa ke gudanar da mu'amalar zamantakewa tsakanin su da tubabban yan ta'addan bayan kwa shekarun da suke suna kai jerin hararren ta'addanci a cikin jihar ta difa tambayar kenan da newa wadansu daga cikin asalin jihar ta difa sun yi karin bayani suna masu cewa
bagana malangana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan da ne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su
Fatima Usman mazauniyar difa eh to kalobale din nan gaskiya mun samu sosai ba zaman lafiya din nan gidaje kone wallahi an rasa rayuka sosai amma yanzu sun mika kansu alhamdulillah ana zaman lafiya da su
game da nan tarita shankulan da jihar difa ta fada a shekarun baya to koya masu fashin baki a jihar ta difa ke kallon sosayen da aka samu ta fannin cimma rijiyar zaman lafiya Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar difa yayi karin bayani a hirar da ne da shi ta watalhu
tabbata shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari sun tashi sun watse wani da san mu inda zai kwanta bai san da matar shi take ko dan shi ko uwa ba ta san inda dan ta yake ko ba bai san inda uwar shi ta uban shi take ba a nan jihar Difa wannan rigingimu ya rikita mu sosai kuma gashi zamani ne na siyasa amma kuma abun ya zama mana wani kalubale mu ba mu yi noma ba mu ba mu yi kiwo ba mu ba mu kwanta gidajen mu lafiya ba mu yi mu'amala tare da ɗan uwanmu da abokan arzikinmu lafiya ba kai kana tsoron ɗan wanka yana tsoron ka to alhamdulillah shugaban kasa Abdulrahman Tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa saboda mun gani ana cewa soji su ne suke taya su yaki da Boko Haram to yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da Boko Haram kin kuma wato su ma sun gane ƴan Boko Haram kin sun zo suna neka wuya da sojoji don saboda a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya.
To sai dai nasu bangare mahukuntan jihar ta Difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Ko baya ga waɗanda suka mika wuya a shekarun baya, a halin yanzu an samu karuwar sabbin tubabbu 700 da 'yan kai da suka aje makamansu suka gungumi zaman lafiya a cikin jihar ta Difa. Harusuna Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusuna Rashidu da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai ₦16 wallahi babu su gariya ce kuma muna ce da muku na rantsa da Allah mun fi karfin mu da 16 dan uban miliyan 16 nawa kike ko ma take kike da ta tsaya maka gidan arziki ne yake kike da ta tsaya maka yanzu mutuncin mu bai wuce miliyan 16 ba kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista tun daga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har zuwa kansila da ya san cewa ya kira malaman da mutum 100 da wani abu ya kira shi Abuja ne dan ya ce masa kara ya zanga-zanga ya fito ya karye ta ni gobe ko yau
jama'a barkanku da wannan lokaci da sadomo da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya
duk wanda zai zagi malami ko ya rubutu saboda ya iya rubutu ko ya turanci saboda ya iya turanci ko ya faɗi duk abin da zai faɗa ya samu malamin addini yana la'anta ana zagi ko ya faɗi abin da duk zai yi ya sani akwai iyayensa arna waɗanda suka gabata ba su yi nasara ba shi ma kuma bai yi nasara ba
wannan muryar da kuka ji muryar ɗaya daga cikin sanannun malaman arewacin Najeriya ne wato Sheikh Dr. Abdullahi Usman Gadankaya wanda yake magana a lokacin da yake yin huduba a inda kuma yake musanta wasu daga cikin zarge-zargen da ake yi wa wasu malamai a cikin Najeriya din na cewa sun je an gayyato su a fadar shugaban ƙasa Abuja domin tattaunawa da su da kuma neman goyon bayan su domin hana zanga-zangan nan da aka yi kwanakin baya ta kwanaki 10 a Najeriya domin nuna adawa da wasu akidoji na gwamnati da kuma rashin tabukawar gwamnati a wasu fannoni na inganta rayuwar 'yan Najeriya din. Kafin wannan ta faru akwai mutane da yawa musamman a kafofin watsa labarai na duniyar gizo da suka jima suna zargin musamman malamai na cikin manyan birane da cewa sun fara shishigewa kwarai a jikin 'yan siyasa da masu hannu da shuni a nan Najeriya din. Wannan batu shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin na tsaka mai wuya na yau
a cigaba da kawo muku muhawarar da malamai guda biyu wato Sheikh Mahmud Muhammad Huchi shugaban kungiyar Fitianul Islam ta Nigeria da kuma Sheikh Abubakar Usman Mabere shugaban kungiyar Izala bangaren Jos dukansu na rasan jihar Sokoto suka yi wace wakilin mu na can Sokoto din Muhammad Nasir ya ja akalarta to tambayar mu a shirin mu ne ita ce shin ana sayan malamai domin su sayar da akidojin siyasa yanzu a Najeriya ne
game da abin da ya shahi tambayar da kai min yanzu cewa ana ba malamai wani dan abu ko ana musu alƙawalla ta kaga wannan su uzanni ne wanda haka an ka saba wa mutane shi mummunan zato ya kamata a san malamai na da girman da ba sai ai musu mummunan zato ba ko da yake su malamai su yi hankuri duk wanda ta kama haka nan yanzu da kaga yato ne akwai sisin kwabo da kabban ni ni shawo mai ni taho da kaina kuma ban zaton a bani wani abu in ni tashi amma yanzu duk bayanan da zan yi sai an ce gwamnati ta sai mallamar nan kai baka ban ba ba a baka ka kawo min ba kuma ni ban gamu da wani wanda a jami'i ko guda wanda ni san yana da alaka da gwamnati ba amma ni abin da na hakallo al'umma ta da kasa ta yanzu shi dan uwan mu da an hako ne mu shago misali da dan uwan mu da an ka hana mata hiya kasuwa misali da dan uwan mu da an ka hana mu zuwa asibiti yana da jinya ko aka hana mai tahiya gona ko wani abu ya cutu ko bai cutu ba
ya cutu
to abinda duk zai hana ya cutu din nan ka kare shi shine mahi a ala sannan da abin da yake fadi mu ma ƴan Najeriya ne in ta kunu ta lamu na fa inna mu ya lamu na kama ta lamu wanda kowa ka jin radadi Najeriya haka mu ma waɗanda ka goyon bayan ka ayi zanga zanga muke sane da radadin nan an kama ƴan uwan mu mun taimaka an biya wasu wasu mun yi addu'a Allah ya fitar da su wasu an kashe su wasu suna hannu har yanzu don haka mu ba mu ce gwamnati ba ta da laihi ba amma hanyar da an ka dauka don tinkarar gwamnati tawa talaka yawa bai iya yin maganin wannan abin in ko yana magani bismillah mu gani ga zanga zangan nan a gani yadda za ta magani amma ije ne na cikin gida da waje wanda kamar yadda ake ma malaman tuhuma to haka muke jin cewa akwai ƴan ijen wuta waɗanda suke son kasar ta hargitse duk yadda muke yanzu duk yadda muke cikin musiba da bala'in tashin hankali da radadin tsada da tashin hauhawar farashin kaya mu zauna haka yahi muna mu koma ƴan gudun hijira ƴan sai an taimaka mana da abinci daga wata ƙasa da wani wuri kamar yadda yake faruwa a Sudan da Libya da ƙasashen Larabawa da dukkanin inda an ka sa su sun kai irin wannan fitinar famara in kaman sana'a abin da yasa malamai ke shiga cikin irin wannan saboda malamai su ne mafita ga al'umma kuma duk matsalar da ta zo in ba a tinkare su ba in ba su shiga ciki ba to ta gama lalacewa dan haka gaskiya malaman da suke cewa ka ayi zanga zanga to ni ina ganin sun yi kowa nasiha ga ƙasa da nema alheri don haka muka ganin hanyar zanga zanga ba ita bace hanyar da za ta bullewa hanya ce mai ainihin murusu da matsewa ba ta hidda mutane na'am
akramak Allah akwai matsalolin da suka dabaibaita Najeriya tun ka haɗa magana zanga zanga din ga to me yasa ba a ga malamai sun fito suna magana misali mu dauki rashin tsaro nan Sokoto ma rashin tsaro ya dame mu mu tabbata tun arewacin ma Najeriya nan Sokoto ma muna da wannan matsala amma baka ga malamai suna hitowa suna bayanin waɗannan matsalolin ba da kira kila yadda ya kamata bisa ga yadda suka magana kan wanga zanga zanga da an kashata za a yi
a baka reje bane kawai kai saboda kilan irin wannan fitinar ba ta sa amma duk wallahi malamin da ka sani Najeriya mai wa'azi mai karantarwa mai tafsir babu wanda bai magana a cikin membarin sa bisa membari da sauran wuraren da ya kamata amma wannan matsala fitinar ta da musibar ta ta higamewa bisa ga waccan da ake waccan da dai ku ne bisa hanya da sauran abubuwa na miyagun kaddarori wanda suka cika da wani amma wannan musibar game wata ta hizama ta ummu bihil balwani gaba ɗaya sai ta shahi kowa don haka cewa malamai ba su magana akan tsaro a'a wata dai fahimta ce kawai ko kuma rashin ji ne amma malamai wallahi suna faɗi
to kai malam Mahmud na'am kai da wannan magana malamai suna magana kan matsalolin Najeriya fiye da yadda ake ta zanga zanga
akramaka Allah malamai inda sun kai da gwalagwallan su yanzu in za su edawa su dawo da darajar su su yi kokari su dawo amma junan su wa junan su sun ka halaka kansu wallahi talakawa ma mun hi ganin girman malamai bisa ga ganin girman su wa junan su yanzu ka dauki tawaga da ta yi tafiya akramaka Allah duk tawagan nan da ka gani nan wurin nan kujera ta ɗaya wanga ta biyu wanga ta uku ni asunan wannan ya kaskasta wannan ga magoya baya ne ga magoya bayan wancan wancan sunan wancan ga wancan da suna wa kasar ga adalci da malamai sun fara koya ma daliban su ladabi da maganganu da wasu abubuwa ba a ce in baka gamsu da aqidan mutum ka dauke ta abu amma a koya ma mutane dalibai ladabin su bar magana su bar malamai su magana wurin da ya kamata su ayyuban da sun ka kada mu yanzu yaro ka tahowa almajiri shekau kamera shi shiga cikin daki yawa mallami ta tas don da ba mallami ne na ba ina ya samu
to me sa aka samu irin waɗannan bambanci tsama bambanci tsakanin malamai
su malaman su sun ka kwabce mal taskarantar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka koma hubbur riyasati da sun shugabanci da sun dune waɗanga su sun ka dauki ɗan uwa uwayen mu malamai na yanzu mafi yau amma wallahi akwai bayin Allah suna nan su tausun adana mutuncin su kuma su malaman suna da wurin da za su gyara hayyan su in suka dawo suka rungume makaranta sun ka rungume addini daidai da shi Allah ya aiko ba tare da tallan siyasa ba cewa ga masallaci na nace ku yi wani kak ku yi wani ga masallaci na ku yi wani kak ku yi wani su tsaya tsakanin su da Allah su rungume kowa su zan uwayen kowa wallahi yau in suka ce ma mutane ga alƙibla kowa na runguma amma yanzu a haka da ake ciki malami ban san wanda malami zai tasowa shi ce ma mutane ga kaza ba mutane su bashi fahimta saboda dan uwa dai mallami ya riga ya nakasa shi ga idon mutane shi ma ya nakasa wancan malami ta bangaren nan sannan akarmaka Allah bari mu koma ina da abin ganda malam ya kaso yayi magana akai wanda ka fara min tambaya cewa magana ba da kuɗi malaman da kansu su agnan suna fitowa wurin jidalin rago ni da kaina naji wani mallami yana cewa ina maka anka kawo min rago 100
to
wallahi yanzu haka in koma cin mu wannan ina iya dawo maka da shi anka amma tsakanin ku da Allah da wani nace a tura ma rago kaza a tura ma nau kun kage na bari gida na
to amma wannan abun don yayi magana kan wanga zanga zanga
malami duk sadda gwamnati tace bari ta ware wani abu ta ba waɗancan ko don Allah tabba mutane mutane wasu na cikin zahinta ta yi musu zahi kace wanga shi don shi na mallami kai mishi kaza ga hili a hakan ga to banga wanda kaka son na magoya bayan wannan su yi magoya baya na kasa su ga girman wancan ba alhali ba a ga mallamin ga ya taso yana tunkararka akan cewa ba wani haƙi ne ba wallahi da malaman nan za su yi mana adalci mu ji suna faɗa yawan gana su da suka ihun ka ai zanga zanga da mun ji su suna ihun gwamnati ta saki ta kula da haƙƙin da anka cire subsidy su yi tsaye su yadda ba a matsayin su na malamai yadda sun ka ta Niger mu ga sun tayi sun tunkari shugaban kasa mu su yadda da aika za mu sai da wallahi da ban san akwai wani talakka da kajin bai da uwaye masu mai faɗa ba dan da dukkan mu nan malanta ta haife mu malamai uwaye mu ne ga sunan amma matsalar mu guda sadda ana cikin radadin azaba babu mallamin da kaji yayi da oga sai dai ka tahi kaji shi Niger can kaji shi can can kaji shi can sannan ƙarshe ai an tashi zuwa Hajji kaji a ai tashi cira amma maganar talakka hiji ana shigan mai faɗa wallahi shi babu to shi yasa nan da uwaye na nika kiran uwaye na malamai so dawo su gyara girman su da Allah ya fifita su akan al'umma
akramaka Allah a can baya inda aka hito ba ɗabi'ance ganin malamai sun kusanci ƴan siyasa ko gwamnati ba amma yanzu wannan al'amarin ya saba bisa ga da an ka saba da shi
to madalla to a gaishe ku to shin malamai sun fara janye jikin su daga abin da aka san su da shine na koyarwa da horantarwa da yin wa'azi da kuma dora mutane kan siratul mustaqima yanzu sun tashi sun koma gindin ƴan siyasa da masu kuɗi ne kuma shin mutane sun fara juya malamai ba a yanzu saboda canjin da su malaman suka yi ne wannan suna cikin abubuwan da zamu duba in Allah ya kai mu rana wato yaje muna son mu yi godiya ga su bakin namu Sheikh Mahmud Muhammad Huchi da Sheikh Abubakar Usman Bera da kuma shi wakilin namu Muhammad Nasir a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya
madalla da haka ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois. Masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron. A rana na farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayan su kan yakin Gaza da sauran batutuwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da hantsi za ku ji maimaikin wannan shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da ni Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar da kuma bada umarni, nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalamu.